Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Tsunana Giselle.
Maraba da zuwa arewa muna kawo utan da ba mai kashewa ana ta wurga guba muna cebewa ni kan matan asuba na bar labewa dan in kasa in sarewa duk jama'a in sake batun fara'a in dake a gun sana'a in ware da su shagala bebe ma ya fada kowa ya ji bare a kun magana ga sa Abubakar waye yake cewa ta fawa balewa sun makara this is not rap this is speech who was that laughing at we baro wannan mutun ya daga ya sarsaki ya musa asu ya ci homie scattering more bigger gathering only the chatter he only whatever the foley was never a glorious fella so karfi ta ci daruta danne waye isa ya jamini layi garuna canne ana tare in gudun ba su latar mai
Allah kai nuwa we not friends in baka da kanuwa masu sauraro na a dare da rana ina tare da ku kaman inuwa I'll shake the crowd ba hannuwa inda za a ara mun kunuwa mara baki ya sa idanuwa and watch me hang rappers like sanuwa not suspect meaning no respect looking spectacular came out with bright colors that's why I'm getting popular an tare shi ku kaman gidan marayu cuz all of the guy you in here am I you got kings morel ni Giselle to ya sa a give it in a matter rayu simple muke live rayuwar mu an makiyan su karu karuwar mu ko bombe fasa taruwar mu we flow sha e baruwar mu the haters dole me bouncing haters taurara ai ganin na fito fa suna ta nuna ni kaman get pass
another one with the haters small about my own business steady making that paper break your records no Guinness money talks money ka ba a jinka hula na all about a shinka don't in your glass ba na ha jinka para wana iya ka jinka switch it up from house all them niggas they say is foreign never locking I'm steady balling like Steph Curry I stay scoring try to copy they say is boring killing shows in the paid for it but these are we made like one MI like Paul and Audu make 40 young adawa ina suke kasi tikina mud muddy say game recognize game to ali asar ali to bazu da amfani cause in this rap game can I team Benji you on the reserve come a double B a young cutty
not the one with the haters babu ruwan mu da haters ina ruwan mu da haters babu ruwan mu da haters ina ruwan mu da haters babu ruwan mu da haters babu ruwan mu da haters babu ruwan mu da haters steady on the road trying to make my paper steady on the road oh I see you later steady on the road I'm trying to make my paper steady on the road I'm steady on the road
yeah me na ka hada shi ba kana ganin Giselle wannan ba yana da wannan yaro na problem ne ka gane ko ya hada su gaba da ya shugo
listen me
baruwan mu da any of this haters wallahi kida kawai ne fa muna kakashewa muna fuffashewa yan adawa mun basu a nesa malanke to ba mu neman naira see me rolling with a manera boy I make it rain dollars malan take take neman lema aljihu na malan da zurfi ka je ka tambaya aljihu da nauyi wallahi a story a group I'm telling you come and after the lawshi na everybody know who we daga ne ka zuwa bauchi baruwan mu da talauchi baruwan mu da talauchi see I don't do what you trying to do said rocking designer boots catch me in the lampo ni da gambo da salamatu
salamatu
arewa hip hop mune the rest of you back off I make them haters put their hands together kamar za a samu su handcuff
mune and taran haradu da cup line to the venue baro one with a car ko na suke wake up tinka tema ka karfe fashewa yake idan na daga mala mala ya da haka da haka kana ta kallo na mai na maka I'm telling you do when they get you I'm not the best kawai how kai manna maka maka bin sa an kare za mu kankare ko cikin dare na kana kade a kan sha bani ku kankare killing it with the dan bare ya za ki gare ni sha zuma mi step in the place with a sexy mommy Killing the beats go by makami Arewa mafia that's the army
Your girlfriend is calling I'm steady ignoring Your lifestyle is boring You sleeping or snoring Awa
Sai suka ce sarki we testy
We testy
To MC Araba musu Pepsi
Araba musu
Ina ruwan mu da haters Babu ruwan mu da haters Ina ruwan mu da haters Babu ruwan mu da haters Ina ruwan mu da haters Babu ruwan mu da haters Babu ruwan mu da haters Babu ruwan mu da haters
Steady on the road Tryna make my paper Steady on the road Oh I see you later Steady on the road I'm tryna make my paper Steady on the road I'm steady on the road Yeah